بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا ينقوى ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta Asabar, daren Lahadi kenan, daren 5 ga watan Rajab, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 6 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasinmu na 20 a cikin wannan littafi na Talkhisu Sifati Salatin Nabiyyi Sallallahu Alaihi wa Alihi wa Sallama min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha, da babban malami Fadilatu Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, Allah madaukakin sarki mishi rahama. Darasin mu na satin da ya wuce mun kai ƙarshen inda malam yake mana bayani akan raka'a ta farko da ta biyu, wanda mun tsaya akan bayani da muka yi akan abin da ya shafi ma'anan lafuza da kalmomi da suka zo a cikin tahiyya da kuma salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Za mu tashi insha Allah ta'ala akan wato ar-raka'atu ath-thalithatu war-rabi'a, a shafi na 24 kenan insha Allah ta'ala. Malam yace ar-raka'atu ath-thalithatu war-rabi'a, raka'a ta uku da ta hudu. Malam yace thumma yukabbiru wujuban, sannan sai yayi kabbara, wanda wannan kabbara hukuncin ta shine wajibi ne, dole sai an yi ta. Wasunnatu an yukabbira huwa jalis, sunnar ita ce, sunna abinda ya fi tabbata a sunna shine yayi kabbara yana daga zaune, kafin ya miki sai yayi kabbara ya ce Allahu akbar. Kaga kenan ta zama fasila tsakanin raka'a ta biyu da raka'a ta uku, yanzu zai shiga raka'a ta uku. Da haka malamai suka ce a wajibi ne wannan kabbara din, dole ne sai mutum ya yi shi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata hadisin Imam al-Bukhari da Muslim, cewa Annabi idan zai miƙe zuwa raka'a ta gaba ko raka'a ta uku yana yin kabbara sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sannan ya umarci wannan mutumin da ya bata sallah al-musi'u salatihi, Annabi kuma ya ce masa thumma asna' dhalika fi kulli raka'atin wa sajida, kowace raka'a ka aikata mata kamar irin yadda ka gana yi din nan. To kowace raka'a ka yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yayi mishi wannan umarni. Saboda haka wajibi ne wannan kabbaran, kuma malam yace sunna ita ce mutum yayi wannan kabbaran a lokacin da yake zaune kafin ya tashi. wa yarfa'u yadayhi ahyanan, wani lokacin kuma ya daga hannuwansa a lokacin da zai kabbara, ya daga hannuwansa ko ya daga hannuwan kafin yayi kabbara ko lokacin da yake kabbara ko kuma bayan yayi kabbaran ma har ya miƙe, yana iya bari sai ya miƙe tsaye sannan sai ya daga hannunsa. Amma kabbaran sunna ita ce yayi ta yana zaune kafin ya tashi. To malam yace zai daga hannu a hayanin wasu lokuta, saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai dimanci bai dawwamanci daga hannunsa a koyaushe ba, in zai taso daga raka'a ta biyu zuwa ta uku wani lokaci yana daga hannun shi, wani lokacin kuma baya daga hannunsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Thumma yanhadu ila ar-rak'ati ath-thalitha wa hiya ruknun kallati ba'daha, sannan kuma wato sai ya yunkura ya miƙe zuwa ga raka'a ta uku, wannan wajibi ne kamar dai raka'o'in da suka gabace ta, kamar dai raka'o'in da suka gabace ta da wanda za su zo bayan ta, dukan su dole ne wajibi ne mutum ya aikata haka. Malam yace wa kadhalika yaf'alu idha arada al-qiyama ila ar-rak'ati ar-rabi'a, haka nan kuma zai yi idan ya yunkura zai tafi zuwa ga raka'a ta hudu, shine ba su ake ya dafa gefen kamar yadda zaka ga wasu mutane suna yi, ko sai ya dafa gefen cinyoyin sa ko sai ya miƙe. Abinda ake so shine hannuwansa ya kafa su a gaban sa, abinda yafi tabbata ma shine annabi na dunkula hannunsa haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sannan sai ya dogara da hannuwansa sai ya miƙe. Amma abinda kawai zaka ga mutum yayi ya dafa gefen cinyoyin sa ko ya miƙe, wannan bai da inganci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya sa muna fahimta, saboda haka idan zai tashi raka'a ta huduma zai kabbara kamar yadda ya raka'a ta uku, sannan kuma sai ya miƙe. Malam yace walakinahu qabla an yanhada yastawi qa'idan ala rijlihi al-yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Malam yace walakinahu sai dai qabla an yanhada, gabanin ya miƙe ya yunkure ya tashi zuwa ga raka'a ta gaba, yastawi qa'idan, ana so ya zauna kuma ya daidaita a zaune, ala rijlihi al-yusra, ya zauna akan kafarsa ta hagu, mu'tadilan, ya daidaita, hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi, har sai ya zama kowane kashi ya koma zuwa ga mahallinsa, sannan sai wato ainihin yimi sai ya miƙe. Thumma yaqulu mu'tamidan ala yadayhi kama fa'ala fi qiyamihi ila ar-rak'ati ath-thaniya, sannan sai ya miƙe yana mai dogaro da akan hannuwansa guda biyu kamar yadda ya a lokacin da zai miƙe zuwa ga raka'a ta biyu, kamar yadda aikata to duka a haka ma zai aikata su. Thumma yaqra'u fi kulli min ath-thaniyati war-rabi'ati suratal fatihati wujuban, sannan kuma a kowace raka'a da raka'a ta biyu da raka'a ta hudu dole ya karanta suratul fatiha, wannan wajibi ne dole ne. Wa yudhifu ilaiha ayatan aw akthara ahyanan, bayan ya karanta fatiha kuma ya kara da wata aya daya ko sama da haka a wasu lokutan, wannan na daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda haka wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi a wato ainihin lokacin da yake cikin sallansa, a lokacin da ya kammale raka'a ta uku ko raka'a ta biyu zai tashi zuwa ga ta uku, ko lokacin da ya kammale raka'a ta uku zai tashi zuwa ga raka'a ta hudu. Allah ya sa muna fahimta. Abu na gaba, malam yace al-qunutu lil-nazilati wa mahalluhu, yin al-qunutu ga wani abu wanda yake tasowa ko wani abu wanda ya faru da kuma inda ya kamata ayi wato ainihin al-qunutu. Anan kaga malam da ya kawo bayani akan raka'a ta uku da ta hudu sai kawo kawai mikewa bai kawo ruku'u da sujjada da tahiyya da sauransu ba saboda a nuna maka irin da yadda kai a raka'a ta biyu irin yadda zaka yi a me a raka'a ta hudu kenan irin yadda kai a raka'a ta farko irin yadda zaka yi a raka'a ta uku babu bambanci tsakanin su illa iyaka kawai wannan raka'a ta hudu bayan an gama tahiyya akwai addu'o'in da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yi bayan yayi tahiyya yayi salati yakan karanta Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min adhabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udhu bika min sharri fitnati al-masih ad-dajjal manzon Allah yana maimaitawa gabanin sai yayi wato ainihin a sallama Malam sai yace to yanzu malam zai mana bayani akan ina hukuncin al-qunutu a cikin sallah kaga dama ai idan aka dago daga raka'a ta hudu a lokacin ake al-qunut to shi yasa malam sai ya biyo bayan daga dagowa zuwa raka'a ta hudu to sai ya kawo al-qunutu gabanin kuma a gaba zamu ji tahiyyan karshe za kuma mu ji sallama da nau'ukan sallama insha Allah ta'ala Malam yace wa yasannu lahu an yaqunuta wa yad'u lil muslimina linazilatin nazalat bihim Malam yace wa yusannu lahu an sunnanta masa an yaqunuta yayi alqunutu wa yad'u lil muslimina yayi addu'a wa muslimai linazilatin nazalat bihim saboda wani abu da ya sauka gare su ko wani abu da ya faru da su menene ma'anar al-qunut abinda ake nufi da ma'anar al-qunut malamai na larabci suka ce lafazin qanata qafun nunun ta'un taduru ala ma'na ta'ati wal khair fi din abinda ake nufi shine biyayya da kuma ayyukan alkhairi wannan shine ma'anan alqunutu a yare na larabci biyayya kenan shine inda Allah ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat ai masu biyayya ma Allah cikin maza da masu biyayya ma Allah cikin mata asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kun muslimatin mu'minatin qanitatin kaga qanitatin ai qa'i'atin kenan masu yi ma Allah subhanahu wa ta'ala biyayya shine ma'anar al-qunut at-ta'atu wal khair malamai kuma suka ce ma'anar al-qunutu a shari'a bisa ga abinda za a iya fahimta daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce huwa akhiru salatil layl shine karshen sallan dare wa hiya raka'atu shaf'in thumma witrun bi wahida yanda ake qiyamul layli kuma ana yin rak'o'i ne na shafa'i shafa'i sune kirgen da suke da yan uwa irin biyu hudu shida takwas goma sha biyu da sauransu sannan kuma in an yi bibbiyu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul layli mathna mathna ana yin raka'a bibbiyu sannan kuma da karshe sai a cika da witri ayi witri raka'a daya ko kuma ayi witri raka'a wato ainihin uku ba tare da an raba an yi zama tsakani ba ko raka'a biyar ko raka'a bakwai ko raka'a 11 ko raka'a 13 ana iya jera su duka ba tahiyya ba sallama sai an je karshe duka ana iya yi to al-qunutu na witri shine addu'a'u alladhi yad'u bihi al-musalli fi akhir raka'atin min salatil layl shine addu'a da mai sallah zai yi a ƙarshen sallarsa ta dare abinda zai roka na addu'o'in da zai yi to wannan shine ake kira da al-qunutu to amma malamai suka ce wannan ma'anar in an dauki al-qunutu da wannan ma'anan ya zama ma'ana takaitacce to ana buƙatar ma'ana shamil domin idan an ce al-qunutu a sallan dare to a sallan da ba ta dare ba akwai al-qunutu ko babu to shine wasu malamai suka ce addu'a'u fi salati fi makanin makhsusin min al-qiyam suka ce shine addu'a a cikin sallah a wani waje ke bantacce da ake yi a tsaye kuma ake yi wannan shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To da yace al-qunutu lin-nazila, menene ma'anan an-nazila? An-nazila malamai suka ce shine al-amru shadid yanzilu bil qawm, wani abu mai tsanani da yake sauka ma mutane, wani abu mai tsanani mai wahala da yake sauka ma mutane. Wa jam'uha nawazib, jam'in sa kuma shine nawazib. Saboda haka in an ce al-qunutu lin-nazila, ai abinda ake nufi al-qunutu lil-amri shadid yanzul bil qaw, ayi addu'a a roki Allah saboda a samu saukin wani al'amari mai tsanani wanda ya tsananta ga mutane, kamar yaki, kamar girgizan kasa, kamar ambaliyar ruwa, kamar annoba ko wani abu makamancin haka, talauci da sauransu. Dalili akan haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aika wasu daga cikin sahabbansa mutum 70 domin biyan wata bukata. Waɗannan mutane 70 din ana kiransu da al-qurra, ma'ana makaranta al-qur'ani. Saboda haka suna cikin tafiya sai suka gamu da wato ainihin wasu mutane daga kabilan Banu Sulaim, sai suka tare su a hanya suka hana su wucewa. Su kuma sun yi musu bayani cewa ba mu ba hujjanku muka zo ba, mun zo mu ketare ne mu wuce, muna so mu je mu isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Daka sai suka karkashe wayannan sahabban da annabi ya aika, suka kashe su. Daka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi musu addu'a na tsawon wata guda a sallan asuba, tsawon wata guda yana musu al-qunut, yana wato ainihin tsitsine musu albarka saboda kisan da suka yi masahabbansa. Wannan shine farkon al-qunutu, kamar da Anas dan Malik yace wa ma kunna na qunutu, a da ba mu al-qunutu. To inda aka fara samu farkon al-qunutu ke. To anan malamai sai ke cigaba da bayani akan menene ma'anan ishi lafazin al-qunutu. Wasu suka ce ma'anan sa shine al-khushu', shine asalin tsaitsayin kenan da wato tuna ubangiji a duk halin da mutum yake ciki. Shi yasa yace qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'una, kaga masu khushu'i a cikin sallah kenan, suna sallah suna tuna Allah, ba sa sallah suna tunanin wani abu na duniya. Wasu suka ce shine addu'a, shine wanda muka yi bayani. Wasu kuma suka ce shine al-qunutu, ma'ana al-qunutu shine al-qiyam, kamar yadda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kan cewa wata sallah ce tafi falala, sai ce tulul qunut, tsawaita tsayuwa. Wasu suka ce shine ma'anan as-sala, kamar yadda Allah ya ce ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rakiin, ma'ana ya maryamu qunuti li rabbiki ay ya maryamu salli li rabbiki, ki sallah ma ubangijinki. Wasu suka ce shine ma'anan as-sukutu, as-sukut, kamar yadda Allah ya ce hafizu al-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitina, ay wa qumu lillahi sakiti, ku tsayi don Allah kuna masu shiru in kuna sallah. Wasu suka ce shine ma'anan al-qunutu mutlaqul ibada, abinda ake nufi da shi shine bautan Allah. Shine Allah ya ce yake bayani game da nana Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam, yace wa kanat min al-qanitina, ay wa kanat min al-abidi, ta kasance cikin masu tsantsanta biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. To game da abun da ya shafi shi kanshi al-qunutu, malamai sun tattauna akan yadda ake shar'anta shi, da kuma wasu daga cikin malamai suka tafi akan wasu daga cikin dalilai, akan wasu suna ganin ya halatta ayi al-qunutu, wasu kuma suna ganin ba a yin al-qunutu a cikin sallah. Akwai mazhabobi daban-daban. Mazhaba ta farko ita ce mazhaba ta Hanafiya, sun tafi akan cewa la yushra'ul qunutu fi shay'in min as-salawati mutlaqan, suka ce kwata kwata ma ba alqunutu a sallah gaba daya, ba yin alqunutu gaba daya a sallah. Mazhaba ta biyu ita ce mashhuri mashru'iyatul qunuti fil fajri ma'a salawatin nafila, shine alqunutu din ana yi ne a sallan asuba da kuma sauran salloli da nafila. Wannan mazhabar malikiya kenan, da sauran da wasu daga cikin mabiya mazhabar shafi'iyya suka ce ana yin alqunutu amma a sallan asuba zalla, sai kuma sallan nafila kaman sallan tarawihi ko sallan tahajjudi ko wani abun da yake da alaka da wannan. Abu na uku, mazhaba ta uku suka ce annal qunuta yushra'u fi ssalati mutlaqan, fi ssalawati mutlaqan, suka ce a kowace sallah ana iya yin alqunutu, kowace sallah ana iya yin alqunutu. Mazhaba ta hudu suka ce annal qunuta yushra'u fil fajri wal maghribi lin nazila. Na'am, mazhaba ta uku, wannan ita ce mazhaba ta jumhurin malamai, mafiya yawan malamai abinda suka tafi akai kenan. Mazhaba ta hudu, fahimta ta hudu, suka ce shi alqunutu ana yi ne a sallan asuba da kuma sallan magariba in wani abu ya taso ma mutane, kamar misali annoba ta sauka, kamar misali yaƙe-yaƙe, kashe-kashe, cututtuka da sauransu, to sai a yi alqunutu. Amma suka ce ana yi ne a sallan asuba da sallan magariba, wannan fahimtar wani ɓangare daga cikin mabiya mazhabar malikiya kenan. Sannan na biyar suka ce annal qunuta yushra'u fi ma yujharu fihi min as-salawati lin-nazila, suka ce ana yin alqunutu ne a sallolin da ake bayyana karatunsu a fili, sallolin da ake karatunsu a fili, suka ce to anan ake yin alqunutu, amma sallan da ba a karatunta a fili to ba za a yi mata alqunutu ba. Sannan na shida, mazhabar Hanabila kenan, suka ce la yushra'ul qunutu fi shay'in min as-salawati illa fi an-nazilati wa fi jami'i as-salawati ma 'ada al-jum'a, suka ce ana yin alqunutu, la yushra'ul qunutu fi shay'in min as-salawati, ba a shar'anta ayi alqunutu a wata sallah ba, illa fi an-nazila, sai in wani abu ya faru, wani abu ya fado, wa fi jami'i salawat, kuma ana yi a dukkan salloli gaba daya, suka ce ma adal jumu'a, sai dai su kuma suka ce fahimtar su banda sallar jumu'a. Wannan fahimtar mazhabar Hanabila kenan. To kuma kowanne daga cikin su yana ganin cewa yana da hujjoji ko kuma dalilai da suka dogara akai, musamman mabiya wannan mazhaba ta shida, mazhaba ta Hanabila, suka ce suna da dalilai masu tarin yawa. Dalili na farko, suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan yana so yayi ma wani mummunan addu'a, to annabi sai yayi alqunutu bayan yayi ruku'u, bayan ya dago daga ruku'u a raka'a ta ƙarshe. To kaga kenan dalilin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai ba haka kawai yake yi ba kenan, sai wani abu ya yi, sai wani abu ya faru tukunna, ko wani yayi wani abu na cutar da musulmai, ko wani abu makamancin haka. Saboda haka dole sai an samu dalili. To wannan shine wasu daga cikin fahimtocin da malamai suka yi dangane da abin da ya shafi wato yaya ake yin alqunutu, fahimtar su game da halaccin alqunutu ko rashin halaccin alqunutu. Almuhim, abinda jamhurin malamai suka fi tafiya akai shine shi alqunutu ana yin shi a kowace sallah idan bukata ta kama, balma suna ganin kamar abin da ya shafi sallan dare, qiyamul layli, irin sallan tarawihi ko sallan tahajjud, to shi ana yin shi koda kuwa ba wani abin da ya faru, koda ba wani abin da ya faru. Wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, duk sanda ya tashi cikin dare annabi yana addu'a, yana yin alqunutu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To shine malam yace wa mahalluhu, yanda ake yin alqunutun kuma shine idza qala ba'da ruku'i rabbana wa lakal hamd, idan ya dago daga ruku'u yace rabbana wa lakal hamdu, to anan ne zai yi wato ainihin alqunutu bayan ya dago daga ruku'u. نعم إنال يبقى مسوي جنبه منا سامي منا سامي نمبر نتدي ده مسند بقول ومحله إذا قال بعد الركوع ربنا ولك الحمد محل القنوت كما شيني bayan yayi ruku'u sai ce rabbana wa lakal hamdu to anan ne zai yi wato ainifin a alqunutu yace wa laysa lahu du'a'ur ratib wa innama yad'u bihi wa innama yad'u fihi bima yatanasabu ma'an nazila malan yace wa laysa lahu du'a'ur ratib alqunutu ba ta bayi da wata addu'a tabbatacciya guda daya wa innama yad'u fihi bima yatanasabu ma'an nazila abinda zai roka shine zai yi addu'a ne wacce ta dace da abinda ya jawo akai alqunut Allah ya sa mu na fahimta kamar misali idan ya zamana cewa dalilin da yasa akai alqunut shine saboda annoba mai yiwa annoba ce ta yunwa kaga abin da zai roka shine Allah ya gusar mana da me da wannan annobar mai yiwa ambaliyar ruwa ne akai ya mamaye ko'ina kamar yadda ya faru a baya da ƴan uwanmu mutanen Maiduguri Allah ya mayar musu da mafi alkhairi kaga yanzu in an tashi alqunutu mai yiwa mu anan in zamu yi alqunutu to alqunutun mu wani abu ne da ban zamu roka to addu'o'in da zamu yi ba zai zama daidai da nasu a can ba saboda dalilin da ya jawo mu kai alqunutun ba iri ɗaya ne da mi da nasu ba saboda haka shi alqunutu bayi da wani wata addu'a tabbatacciya da aka ce gata nan ita kadai za a yi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda ake so shine ana son wato ainifin ya roki abinda yake da alaka da annoba ko masifar da ake ciki to shi yasa babu laifi kuma in mutun ya haddace wasu addu'o'i da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su a wasu wajaje ya haddace su musamman addu'o'in da suke addu'o'i ne wanda sun kunshi duk wani alheri da mutun yake nema da duk wani sharri da mutun yake nema Allah ya tsare shi kamar misali yace Allahumma inni as'aluka alkhayra kullahu ajilahu wa ajila ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم wannan yana addu'a shi kadai kenan amma yana addu'a shi da mamuli manne yana addu'a mamun kuma suna bayan sa suna cewa amin he addu'a ga magare ce Allahumma inna wannan ya hada kowa da kowa kenan amma inni to shi kadai kenan yace Allahumma inna nas'aluka alkhayra kullahu Allah muna roƙonka duk wani alheri ka bamu shi ajilahu wa ajila alkhairi na duniya da lahira duka ka hada mu da shi Allah ma alimna minhu wa ma lam na'lam wanda muka sani da wanda bamu sani ba wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi Allah muna neman tsarin ka kare mu daga dukkanin wani nau'i na sharri ajilihi wa ajili sharri na duniya da lahira ma alimna minhu wa ma lam na'lam wanda muka sani da wanda bamu sani ba ya hada da addu'o'in su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar yayi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma ana bukatar wanda yake iya fahimtar larabci fahimta mai kyau saboda wanda zai iya hada larabci mai kyau yayi addu'a mai kyau domin in ban aisha'a ba in aka nemo yan wahabli wahabli yan tata a larabci to garin hada larabcin Allah ka gafarta mana sai hada larabcin to Allah ka tsine mana albarka gaba daya kaga kuma an samu matsala kenan to in bai iya addu'o'i da zai hada da lalaci ba to ya duba da tafai da suka tabbata da addu'o'i ya je ya haddace su a fada masa wannan addu'a na kaza ne wannan addu'a na kaza ne ba je daibo addu'o'in gaba ɗaya duka ba an zo ana fama da annoban yunwa shi kuma ya zo yana alqunut yana karanta Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ithi kaga wannan ya sha kwanaye ana fama da annoba na ambaliyar ruwa yana karanta musu addu'ar shiga bayan gida dan galibi zaka ga ustazai yanzu galibi abinda yake yi zai dauko wani littafi wani sunan shi 40 rabbana sai je shanye rabbana rabbanan nan gaba daya sai zai ta zubga mutane wallahi haka wata shekara da jiwani yana addu'a alqunut yana rabbana atim du ifaini minal azabi wallahi yana ya ubangiji ka kawo mana ninkin bininkin azaba Allah ka ninninka musu azaba ninkin ba ninki ba kowace rabbana bace a cikin alqur'ani take tattare da roƙon alheri akwai rabbana da rabbana ne ne yan wuta a cikin wuta ma suke roƙo yanzu wannan rabbana atim da ifaini bil azabi yan wuta ne suke roƙo Allah a cikin wuta akwai rabbana rabbana da hewa wanda batattun mutane ne suke fadi akwai allahumma allahumma a cikin qur'ani wanda ba addu'a ta gari bace kamar misali addu'an da su Abu Jahl suka yi allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adhabin alim suka ce ya ubangiji allahumma ya allah kai ka dauka za su roki alheri suka ce allah in wannan qur'anin daga sai ka turo muhammadu da shi to ka saukar mana da ruwan duwatsu daga sama to sai wani yaje ya shanye allahumma na alai kawai sai yaje fesa a tahajjud su kuma mamu suna baya bayin allah sun mika masa amanan sallan su suna ta amin 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 kaga an samu matsala ai Allah ka shirye mu. Wa yarfa'u yadayhi fi hadha ad-du'a. Malam yace a lokacin da yake wannan addu'ar ana so ya daga hannunsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cikin ladaban addu'a akwai daga hannu. Annabi yana cewa lalle ubangijin ku mai karamci ne mai kyauta ne yana kunyar bawansa mumini ya daga hannunsa sama kuma ya dawo da hannunsa Allah bai amsa mai ba. Allah yana kunya. Subhanahu wa ta'ala malam yace wa yajharu bihi idha kana imaman idan shine liman to zai bayyana addu'ar yayi ta afili wa yu'minu alaihi man khalfahu wayanda suke bayan sa kuma su kuma suna ce masa amin shi zai bude bakin sa ya daga muryan sa ya bayyana addu'ar su kuma na bayan sa su kuma sai su ce masa amin fa idha faraga idan ya kammale kabbara wa sajada sai ya kabbara sai ya tafi zuwa ga sujjada kaga kenan karin tabbacin cewa ana yin alqunutu ne bayan an dago daga ruku'u a raka'a ta ƙarshe idan sallah ce ta farilla a raka'a ta ƙarshe bayan wato ainihin wannan sallah ta farilla din sannan kuma a bayan an gama addu'a koda kuwa ba a cikin sallah ba to yana daga cikin bid'ar mutane shine shafa fuska bayan an gama addu'a har wani ma kaji ya ce wanda bai shafa ba Allah ya bani ladan to dama ba wata ladan din an shafa fuska bal ma bai tabbata ba addu'a guda ɗaya ita ce ta tabbata annabi na shafa ta ita ce addu'ar bacci annabi na shafe dukkan jikinsa da ita gwargwadon yadda hannunsa zai iya kaiwa amma duk wata addu'a bayan an gama a tuttuba a shafa fuska wannan bata tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba balle ma riga ga mutane ko gaisawa akai bayan an gama gaisawa sai manna a kiljinsa wai kan ladan ya zube to kai ka je wanka ka wanke kiljin fa ka wanke ladan kenan kaga wannan ai bai ma kama hankali ba cewa ka manna ladan a kiljin ko kada ya zube Allah ya shirye malam yace qunutul wutri wa mahalluhu wa sighatuhu Al-qunut da ake yi na wutri a sallah da yanda ake yin sa da kuma sigar sa ina ne mahallin sa kuma yaya kaifiyar sa take Malam yace wa ammal qunut fil wutri fa yushra'u ahyanan amma yin al-qunut a cikin sallar wutri to wani lokaci malamai suna shar'anta shi suna ganin cewa hakan ya tabbata babu laifi akai to Al-witru abinda ake nufi da wutri shine kullu shay'in fard duk wani abin da yake guda ɗaya ne daga nan ne hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha witrun yuhibbul witra Allah tilo ne shi wutri ne shi kadai ne yana son wutri kuma duk abinda zai Allah yana son ayi wutri 3 5 7 tara 11 13 15 17 zuwa sama Allah yana son haka subhanahu wa ta'ala to dan haka shi yasa Allah yake cewa wal fajri wal layalin ashrin yace wal shaf'i wal witr wasu malamai suka ce ma'anar al shaf'i wal witr shine al witr shine Allah shi kadai kenan al shaf' shine sauran halittun Allah kuma domin duk abin da Allah ya yi ya yi shi jinsi biyu ne in mutum ne an yi namiji an yi mace in aljani ne akwai aljani akwai aljana in rago ne akwai namiji akwai mace shanu da awaki da sauransu akwai sama akwai kasa gabar kishiyansa yamma kudu kishiyansa mi arewa akwai dare akwai wuni akwai rana akwai wata duk abin da kai an yi shi waje annal laila wan nahara ayati kaga wutiri kenan wa mahalluhu malan yace mahallin wato addu'a ko alqunutu da zai a sallan wutiri qablan ruku'i yace ana yin shi ne gabanin ayi ruku'u bayan an kammale karatu gabanin ayi ruku'u duka ce a wannan lokacin ake yin wato ainifin alqunutu na wato sallah na wutiri amma wannan akwai sabani tsakanin malamai mazhabar hanafiya a dama su sun tafi akan cewa ba a yin wani alqunutu in ba a sallan nafila ba shi din ma a sallan wutiri kuma suka ce ana yin alqunutin ne bayan ruku'u gaba afwan bayan karatu gabanin me gabanin a tafi zuwa ga ruku'u mazhabar malikiya su kuma suka ce dama mun fadi cewa ana yin alqunutu ne zalla a sallan asuba a raka'a ta biyu su ma suna ganin ana yin shi ne bayan karatu gabanin a fada a gabanin a tafi ruku'u amma wasu suna ganin cewa zabi ne ko gabanin ruku'u ko kuma bayan ruku'u mazhabar shafi'iyya kuma sun tafi akan cewa ana yin ruku'u ne ba ana yin alqunutu ne bayan an dago daga ruku'u a raka'a ta biyu a sallan asuba idan ya ce rabbana wa lakal hamdu sai ce allahumma hadini fiman hadaita wa afini fiman afaita zuwa karshen addu'a mazhabar hanabila sun tafi akan cewa ana yin ruku'u a raka'a ta karshe na wutiri bayan an yi ruku'u ko kuma kafin ruku'u duka wannan ya inganta a mazhaba ta wato ainifin hanabila amma abin da yafi malamai suka fi tafiya akai wallahu alam shine ana yin alqunutu ne bayan an dago daga ruku'u wa yad'u fihi bima ya'ti kaga nan da yace wa mahalluhu qabla ruku'i mahallinsa shine ayi shi gabanin ruku'u sai yace khilafan liqunutin nazila sabanin alqunutu da muka ji a wancan babi cewa ana yin shi in wani abu ya faru wa yad'u fihi bima ya'ti a cikin alqunutu na sallan wutiri to sai addu'a sai yace Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini wasrif anni bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alaita la malja wa la manja minka illa ilayk kaga sai ce Allahumma hadini fiman hadait kamar yanda nayi bayani in shi kadai ne sai ce Allahumma hadini in kuma yana addu'a ne ma mu suna cewa amin to sai amfani da siga ta jami'a ce Allahumma hadina fiman hadaita ya Allah ka shiryar da mu ka sanya mu cikin bayin ka shiryayyu waɗanda ka shiryar da su ka kasa rabon shiriya da mu wa afina fiman afait Allah ka ba mu lafiya kai mana afuwa cikin waɗanda ka ba su lafiya da zaman lafiya ka sanya mu a cikin su wa tawallana fiman tawallait Allah waɗanda zaka jibinci al'amuran su Allah ka sanya mu a cikin su wa barik lana fima a'taita duk abinda ka ba mu Allah ka sa albarka a ciki wa qina sharra ma qadait ya ubangiji duk wani abin da ka zantar sharrin da ke cikin sa Allah ka tsare mu fa innaka taqdi wa la yuqda alayk domin kai ne mai zantar da komai kai kuma ba a zantar da komai akan ka abinda kaga dama shi kake aikatawa ba wanda kuma yin sai tambaye ka me yasa wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab Allah shike hukunci ba mai cin gyaran hukuncin Allah la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu Allah shike tambayan kowa dan me kai kaza dan me ba kai kaza ba Allah kuma ba wanda yake tambaye shi subhanahu wa ta'ala wa innahu la yadhillu man walaita ya ubangiji yadda lamarin yake shine duk wanda ka jibanci lamarin sa ka kaunace shi baya kaskanta wala ya'izzu man adait duk wanda kai gaba da shi ka kishi kai fushi da shi baya taba daukaka domin Allah ya ce wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya tozalta shi ya wulakanta shi to ba wanda yake daukaka shi babu wanda isa tabarakta rabbana albarkatunka sun yawaita ya ubangijinmu wata'alaita ka daukaka la malja wala manja minka illa ilaika babu mafaka babu matsira daga gare ka sai dai a dawo zuwa gare ka ma'ana shine in mutun ya tsorace ka abinda sayyidina ali yake cewa duk wani abu in ka tsorace shi to gudun sa kake yi amma shi Allah kuma in ka ji tsoron Allah to ƙara matsawa kusa da shi kake yi duk wani abun duniya in ka tsorace shi domin duk wani abu da ake masa kallon abun tsoro kana ƙara matsawa kusa da shi tsoron sa na raguwa a zuciyarka kuna sabawa da shi amma shi Allah kana ƙara kusanci da shi kuna sabawa da Ubangiji tsoron sa na ƙaruwa a zuciyarka misali yanzu idan ka zo ka samu wani jibgigin gida a wani gu zaka ga irin in ka shiga gidaje da jiyari zaka an sa maka beware of dogs ko kai a matsayinka na bako ka bi a hankali akwai kare a gidan nan yanzu kai bako ne amma shi yanzu yaron gidan in ya shigo zai kama karen ma ya yi me yayi wasa da shi ya shafa shi me ya jawo har ya amintu da karen shine kusanci to shi kuma Ubangiji in ka matsa kusa da shi to tsoron sa kake karawa don daga ba tsoron Allah alamarin sa ko kai kaga ba tsoron Allah alamarin ka to alamar kai ne sa da Allah kenan amma indai kana kusa da Allah to tsoron Allah ka karuwa yake daga shi Allah in ya nufa ce kai maka farmaki ba wanda yace baka mafaka shine Allah wa huwa yujiru wala yujaru alai Allah yana iya baka mafaka daga kowa ba wanda yace baka mafaka daga Allah kuma ba wanda isa to shi Allah in ya jibance ka to shikenan kai kin ka gama cin komai in Allah ya nufaci tozalta ka kuma ba wanda ya isa hana ba wanda ya isa hana domin Allah shine malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha Allah shike bada mulki ma wanda ya ga dama ya kwace daga hannun wanda ya ga dama ya daukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama wannan duka ganin dama ne na Ubangiji iko ne na Allah to sai yayi wannan addu'ar a cikin wannan alqunutu malam yace wa hadha du'a'u kaga wannan addu'ar min ta'limi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ya koyar da wannan addu'ar alaihi salatu wassalam kaga sai yace fala yuzadu alaihi ba a kari akai ba a kari akai na'am an naka wannan eh to wannan ba alqunut yake yi ba shi ai addu'a kawai yake yi akwai sabani tsakanin malamai akan cewa shin ana iya karawa da wasu addu'o'i ko ba iya karawa tunda ai ba wannan ne zallan addu'ar da ta tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta cikin alqunut ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan addu'ar wannan ita ce tafi shahara amma akwai addu'o'i masu yawa wanda suka tabbata cewa annabi ko sallan dare ya tashi wani lokacin yana bude sallolinsa da su wani lokacin ya cika ce da su kamar yace Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila fadir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wal hiqni bis salihin ko wasu addu'o'i da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka ce fala yuzadu alaihi malan yace shi a fahimtar sa ba a karawa ba a karawa sai ce illa salatu alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda ya tabbata kadai shine ana wato ainihin karawa da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lithubutiha ani sahabati radiyallahu anhum saboda ya tabbata daga sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi to anan malamai suka ce yana da kyau a tsaya akan wannan addu'ar koda maimaita ta za a yi ta yi Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita zuwa karshe domin suka ce in aka bar wannan addu'ar aka dauko wata to na farko an bar jawabiul kalim da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ai addu'a ce dunkulalliya amma an fasa ma'anar ta tana da fadi ita kadai tana bukatar a yi mata darasi na musamman saboda darussa da fa'idojin da yake da suke cikin ta. To in ka tsaya akan ta, ka roki alkhairi masu tarin yawa. Na biyu kuma suka ce daga ciki illan karawa akai shine akwai kokarin a lokacin da mutum yake sallah yake kokarin ya tuno wace addu'a ya kamata yi ko yake kokarin musamman yana so ya hada lalabcin da zai tada da addu'a mai kyau kaga hankalinsa shi ya fita da kan sallah kenan ya koma tunanin kar yayi kuskure a cikin lalabcinsa da zai sannan kuma zai jawo a tsawaita al-qunut to tsawaita al-qunut kuma ya wuce iyaka wannan ba shari'ar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallama ana so a dan tsawaita ta kar a takaita ta ta yawa kar a tsawaita ta kuma ya wuce iyaka kar a tsawaita ta ta wuce iyaka a zo a ce maka ai shi wani in zai al-qunut yana iya yin awa daya ko minti 40 yana zuba addu'o'i yana al-qunut wannan ya saba mu sunna muhallin addu'a a cikin sallah inda ake so a tsawaita shine sujjada abinda ake so a tsawaita kenan ba wai a al-qunut ba domin akwai wani abu na mashakka da kuma tsananta mu wanda suke baya mai yiwa shi liman yana ta zabga al-qunutin sa baya jin magajiya wani wanda yake bayan sa ya karkata ta cin yayi tsaki ya ga bayan ruku ba to hankalinsa sai fita a sallah wani mai yiwa baya yana da irin mutanen da suke da jarabawa rashin rike alula wannan da jarabawa na rashin rike alula da an tsawaita masa sallah ko an tsawaita tsayuwa ya alula sai ta kare kowa dai da irin jarabawan sa almuhim dai al-qunut ba a so a tsawaita ta ya wuce iyaka wannan shine abin da ya fi tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai ya ce thumma yarka'u sai ya yi ruku'u wa yasjudu sajdataini sai sujudan sa guda biyu kama taqaddam kamar yadda wato ainihin ya wato ainihin tabbayya ya gabata kamar yadda muka ji a baya to wannan shine abin da ya shafi al-qunutu da al-qunutu na sauran salloli da kuma al-qunutu na wato ainihin sallah na wutri to da mu dakata a nan in Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah ta'ala sai mu tashi akan tahiyya ta karshe mai yiwa kuma Allah ya ba mu sa'a a darasi na gaba mu kammale darasin littafin insha Allah Allahu a'lam gurgunan abin da Allah ya ga dama Allah ta'ala ya sa mu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid tabarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahu a'lam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.